من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake ba mu iko na sake haduwa a wanga wuri mai tarin albarka wuri wanda yake masallaci na makarantar Mufida kuma wuri wanda muka saba gabatar da tunatarwa zuwa ga kawunan abubuwa da suka danganci addinin mu na musulunci ya kasance bangare ne na ibada ko kuma na aqida ko ma dukkanin wasu bangarori da suke masu amfani a gare mu mu musulmi kenan cikin ikon Allah yau dai muna alhamishi wanda tayi daidai da 27 da tayi daidai da 6 afwan 6 wata na jumada asani kenan shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ta yi daidai da alhamishi 27 ga wata na November wanda ya daidai da shekara ta 2025 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam insha Allah ta'ala kenan kamar yadda muka saba zamu ci gaba da wannan karatu namu na littafin al-fiqhul muyassar ala fi dawil kitab wa sunna wanda wasu malumai suka tattaru suka rubuta shi nan garin Makka kenan Allah da ikon shi satin da ya wuce bayani ya gabata saman kan abubuwa da suke da alaka da najasa a wannan babi na 9 wanda muka dauko wanda shine bayani akan najasa haka kuma mas'ala da muka tsaya akan ta ita ce mas'ala ta 2 kenan mas'ala ta 2 ko tana bayani ne saman kan abubuwa waɗanda hujjoji da dalilai suka tabbata akan cewa najasa ne abubuwan da hujjoji suka tabbata da kuma dalilai da suka tabbata akan cewa najasa ne mun gani a cikin su misali akwai irin bawali na dan adam da kuma bayan gari misali da kuma amai wannan sune kashi na farko na najasa wanda hujja ta tabbata akan su cewa najasa ne duka abu na biyu shine jini wanda yake kwaranya bayan an yanka wata dabba duk lokacin da aka yanka dabba jinin da yake kwaranya wannan shi kanshi shi ma najasa ne na uku shine muka ce bawalin dabba ko kuma kashin ita wannan dabba wadda ya kasance ana cin wadda ba a cin namanta kenan dabba da ba a cin namanta bawalinta ko kuma bayan gari nata abu na hudu shine dabba wadda take matatta wadda ta mutu ashe wadda ba a yanka dabba da ta mutu ba tare da an yanka ba to wannan ita ma tana cikin waɗannan tsari na abubuwan da suke najasa wanda bai kamata a yi amfani da su ba abu na biyar shine abin da ya shahi mazi wannan ruwa da yake fito ma yake fito ma maza wajen wasanni ko kuma sha'awa abu na gaba na shida shine ruwa da ake kira da sunan wadi shi ma kuma ruwa ne wanda yake fito ma dan adam bayan ya gama hutsari kenan dukkan su abubuwa ne waɗanda suke najasa abu na gaba jinin haila ashe shi ma najasa ne kamar da sauran suke najasa. To, waɗannan abubuwa guda bakwai su ne muka yi bayani a kansu sati da ya gabata. Amma yau mas'ala da za mu tashi kanta ita ce ta uku, mas'ala ta uku kenan. Menene mas'ala ta uku take bayani a kan shi? Shine malai ke cewa kayfiyatu tatahirun najasati, ma'ana yaya ne ake tsarkake najasa idan ta samu, yaya ake yi domin a tsarkake su waɗannan najasa da muka zana. Shine malai ce idza kanatin najasatu fil ardi, mu sani da cewa idan najasa ya zamanto ta watsu a cikin ƙasa, ƙasa ta taɓa, alhali kuma wurin nan ana buƙatar shi wataƙila don a yi ibada, misali don a yi sallah ko wani abu, idan najasa ta taɓa ƙasa, fahiya fahazihi yakfi fi tadhhiriha ghasalatan wahidatan. Irin wannan malai ce idan muna so mu tsarkake ta wadda ta taɓa ƙasa, misali bawali ne aka yi a wuri, to shine malai ce ya ishe mu wanke so guda kawai ya isa, mu zuba ruwa mu kwarara kawai ya isa, kenan wannan najasa da aka yi ta hutsari ya wadatas an tsarkake wannan wuri dalilin wannan ruwa da aka kwaranya. Tazhabu bi ainin najasat, shi dai wannan ruwa da muka zuba mu san da cewa shi ke tahiya da wannan ainihin najasa wadda ta zuba. Fayusibu alaiha alma'a maratan wahidata, malai ce in za mu kwarara ruwa so guda ɗaya tak, to kawai ya isa. Li amrihi sallallahu alaihi wa sallama, ba don komi ba sai don umarnin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya yi wata rana ga sahabbai. Bisab bil ma'i ala baulil a'rabi, ya umarci sahabbai dangane da wani mutumin ƙauye Balarabe da ya zo cikin masallaci sauraron karatu, kuma sai karambani ya kai shi kawai sai aka ga ya ja baya jikin katanga kawai yana hutsari a cikin masallaci. Daga zawwa sauraron karatu sai aka gan shi yana hutsari jikin katanga, shine annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sahabbai sun yi yunkuri domin su farma shi wannan mutumin, annabi sai ya ce ku bar shi sallallahu alaihi wasallama, sai ya a kyale shi a bar shi. Amma annabi sai ya ce mi a nemo ruwa kamar irin bokici haka ko cikin wani makayi haka, annabi ya ce a nemo ruwa cikin makayi a zuba saman hutsarin da yayi a cikin masallacin, kawai in aka zuba sama kenan ya wadatas. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabbai su yi. Wannan shine yasa hadisin nan yake karantar da mu abubuwa da suka shahi hikima na mu'amala da mutane, cewa ba hukullin ba ne in aka yi abu na ba daidai ba kawai sai mu farma mutum, misali mu ce tunda ya yi ba daidai ba bari a mishi hukuma ko kuma alakana mai wani darasi ko kukashi, ba daidai ba ne, ba kullum ba ne ake haka nan. Ashe annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya ba mu darasi na haƙuri, musamman da mutane waɗanda suke su ba wurin suke rayuwa ba kuma su ba su san yadda al'amuran birni yake, kenan akan haka sai bada ya ce a yi haƙuri, amma a nemi ruwa a zuba a fuskan hutsarin da shi wannan mutumin daji ya yi. To, na gaba hanyoyi da ake bi wajen tsarkake najasa, idza kanatin najasati ala ghairil aqd, yanzu kuma in najasa ta zamanto ba akan ƙasa bane aka yi ta, a'a ka an ta kuna fi saubi, misali a jikin tufane ta taba ita najasa, aw fil ina'i, ko kuma wani kwano wani abu na amfani da ake amfani da shi ta taba, ba ƙasa bace, jikin tuwahi ne ko kuma wani kwano da ake amfani da shi ko wani makayi haka. Wa idza kanat min kalbin, shi ne malai ya ce abinda za mu riƙe a nan shi ne wajen magance irin wannan najasa, in ya zamanto kare ne, misali kare ne ya taba wannan kwano ko ya lashe shi da harshen shi misali, wanaga fil ina yayi lasa a cikin wannan kwano, falabudda min ghasalihi sab'a ghasalatin ihdahunna bi turabi. Mala yace to tabbas in haka ta faru wajen tsarkake wannan kwano, mu san da cewa shi kare sai an wanke, in ya lashi kwanon nan sai an wanke kwanon har sau bakwai, a wanke a ɗauraye a zubda, a wanke a cuɗa a cuɗa a zubda har sau bakwai. Kuma cikin bakwai ɗin ana so a cikin bakwan ka yi guda daga ciki ka sa ƙasa ka garza ciki, daga cikin bakwai ɗin shi ne. Mala ya ce ba don komi ba, hakan ɗin ya faru ne dalilin wada ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari ya ce, iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghtasiluhu sab'an, idan kare ya sanya harshe cikin wani kwano cikin kwanon ɗayanku ya sa ya lasa, to annabi ya ce wanke shi har sau bakwai, ulahunna biturabi, ɗaya daga cikin bakwai ɗin kuma ya sa ƙasa ya garza. Wa hadhal hukmu amun fil ina'i wa ghairi, kenan daga nan sai mu gane wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin wannan hadisi ya shahi kwano tabbas, tunda kan shi ne aka yi magana, amma kuma ya shahidu wani abu da yake nan wani ne, ashe koda ba kwano ba ne karen ya sa harshe ya lasa, to wurin tsarkake shi daga najasa haka ne ake yi. Ya shahi kwano kuma ya shahi wani abu wanda ba kwano ba wanda ake unwani da shi. Amma najasatul khinzir, mala ya ce amma kaga najasa wadda ta shahi alade ba kare ba yanzu, kamar shi kare mun riga mun gama da bayani shi cewa inda ya lashi kwano, kaga kwano ko kuma kaya na sawa ya sa harshe ya lashe su, ko kuma wurin shimfiɗa ya sa harshe ya lallasa, to hukunci ɗaya ne sai an wanke su bakwai ɗin, ɗaya daga cikinsu kuma a sa ƙasa a garza a garza. Amma alade gashi nan shi ko shi ne, mala ya ce in ko najasa ta shahi alade fa sahihu annaha ka sa'irin najasati, abinda magana da ta inganta a nan shi ne shi ko alade najasar shi kamar sauran najasa saura take wadda ba ta kare ba, ma'ana shi ne yakfi ghasalatuha maratan wahida, ghasaluha maratan wahida, ya isa in kun tashi tsarkake abinda alade ya sa baki ya ishe ku ku wanke shi so guda kawai ya huta shi kenan. Ashe ina matsala take? Tana ga kare ba ga alade ba, shi ma alade najasa ne amma kamar kowace najasa. Tazhabu li ainin najasati, in kuka wanke so guda mala ya ce to tabbas najasar daga nan ta huta babu ita. Wala yushtaratu ghasaluha sab'u marati, babu sharadi a nan cewa wai sai an wanke so bakwai irin na kare, a babu wannan sharadin. Wa idza kanat an-najasatu min al-bawli wal-gha'iti wad-dami wa nahawiha, in kuma najasa ta zamanto misali bawali ne ya taba kaya, ko kuma bayan gari ne aka gani, ko kuma jini aka gani a jikin kaya, fa innaha tughsalu bil-ma'i, wannan mala yace ya wadata su kawai in an tashi kauda wannan najasa ta jikin kaya, to a samu ruwa a wanke wurin da najasa ta taba, ma alfaraki, amma kahin a wanke a kankare wannan najasa ta huta tukwa. Mala ya ce wal asri, haka kuma a sanya ruwa a ciccuɗa bayan an kankare, hatta tazhaba, har sai an lura cewa wuri ya huta ya yi tas, kenan najasa ta tayi, wata zulu kuma sai babu ita ba ganinta kwata-kwata. Wala yabqa laha athar, sai an tabbatar da cewa wannan wuri da ta taba ita najasa ya zama ya yi haske babu wani alama tare da wannan kaya na ita wannan najasa. Wayakfi fi ghasaliha maratan wahidatan, mala yace ya ishe ka wajen wanke najasa irin wagga, ka wanke so daya kawai, ya wadatas kuma ya huta. Wayakfi fi tathiri bawlil gulami, mala yace amman kaga abin da ya shafi bawali na dan yaro, bawali na yaro karami jariri misali, allazi lam yakul at'am, wanda namiji ne shi amma kuma bai fara cin abinci ba, tukun nono kadai yake sha misali, shine mala yace annadah, ya isa kawai in aka samu ruwa aka yayyafa, ya wadatas inda yaro jariri ne ya wutsari a saman kaya din, kuma bai fara cin tuwo ba, nono kawai yake sha, kuma namiji ne, to ya isa a yayyafa ruwa ga wurin da bawalin ne ya taba, to ya tsarkaka. Dama mun yi magana saman wannan, wa huwa rashuhu bil mali, ma'ana shine a yayyafa ruwa kawai, li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, ba dan komi ba sai dan fada ce ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wurin da yake cewa yughsalu min bawlil jariyati, ita jinjira mace idan ta yi hutsari ko ta yi bawali saman kaya, to sai an wanke wannan bawali, sai an cuccuɗa kayan an wanke. Wa yumdafu min bawlil gulami, amma kaga yaro namiji jariri idan ya yi bawali, to ya wadatas a yayyafa ruwa kawai shikenan. Wannan shine bambanci da yake da kwai a cikin wannan hadisi tsakanin bawali na jinjira mace da kuma jinjiri na miji. Wal hadisi ummu Qais bintu Mihsan al-mutaqaddim, dalili kuma na biyu shine kamar yadda muka ji can baya, yadda na faɗi dazu cewa dama mun yi magana can baya sama haka, to dalili na biyu shine wannan hadisi da ya gabata a can baya, shi ma mun ka bayani irin wannan a saman kanshi. Amma jildil mayyiti, jildil maytati ma'kulatul lahm, amma menene najasa, yaya ake hudda najasa daga jikin fatar dabba wadda take an yanka ta misali, ko kuma dabbar da ta mutu wada aka hudda fatarta kuma ake so a yi amfani da fatarta amma dabbar ta mutu, to yaya ake hudda najasarta? To gashi nan kamar haka, mala yace fa innahu yatuhuru bid-dibadi, wannan fata ana tsarkake ta ne ta hanya jima, kenan aka jiye mai gashin ita wannan fata ta dabbar da ta mutu, to tabbas wannan najasa ta tayi, ashe ana iya amfani da fatar dabba wadda ta mutu, amma da sharadi dabbar da ake ci ba irin dabbar da take haramun ba ce, kenan ba za mu dauki fatar jaki mu yi mata jima sai mu ce ba ta da najasa mai sallaa, daman jaki haramun ne da duka abin da yake tare da shi. To tunda ko haka ne, ashe ana magana ne saman kan dabba wadda ta halatta a ci, in ta mutu to muna iya hede ta mu hudda fata, amma da ba ta tsarkaka sai mun hudda gashi sai mun yi mata jima, in ya so sai mu yi umwani da fatarta. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, wannan ko hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya bayyana haka, wurin da ma'aiki mai tsirara amincin Allah su tabbata a gare shi yace ayyuma ihabin, babu wata fata ta dabba dubiza inda aka jeme ta faqad tahura, to tabbas ta tsarkaka. Wadammi alhaidi, abu na gaba shine mala yace da kuma tsarkaka, yaya ake tsarkaka daga jini na haila wanda ya dasu misali a jikin kaya. Tagsiluhul mar'a, cewa in hakan ya faru to matar da ta gani jinin sai ta wanke wannan jini min saubiha, ta wanke tufarta ta bilma'i, ta wanke ta da ruwa. Wajen wankewa summa tandahu, sai ta yi ƙoƙarin kankarewa summa tusalli fihi, sai ta tabbatar da wannan alama duka ta ɓace kenan. Sannan kuma tana iya ta yi sallah in ta yi wannan wankewa, tana iya ta yi sallah da kayanta. Fa alal muslimi, akan haka ne mala ya ce, na akan musulmi an yahtamma bi taharati minan najasati, ya zama wajibi akan duk wani musulmi ya ba da mahimmanci wajen tsarkaka daga najasa ko wata iri ce. Ashe kada a yi wasa da najasa, kan musulmi ya zamana cikin najasa ko da wata iri ce. Fi badanihi, ya zamanto najasar nan a jikin shi ne take, misali ya yi bawuli ne ko ku bawulin ya taba shi ko ku sauransu. Wa makanihi, kada musulmi ya yarda da najasa ba a jikin shi kadai ba, har da wurin zaman shi ko ku wurin da yake rayuwa. Wannan ba addinin musulunci ba. Addini shi ne kullum yana karantar da mu, mu zamana cikin tsarki kuma mu zamana cikin tsafta. Ashe kada mu bar jikinmu da najasa, kada mu bar wurin zamanmu ko ko wurin kwancinmu ya kasance yana da najasa. Wa saubihi, haka kuma da tufafinmu, kada mu bar tufafi wanda muke sanye da su ya zamanto suna najasa. Allazi yusalli fihi, mala yace musamman tuhahi, wanda muke yin sallah da su, ashe tilas mu kiyaye haka. A nan wurin dan ƙarin bayanin da yake da kwai, bai huce ba wasu wani abu da yake faruwa wanda sakaki ne yake jawo shi mafi yawa ga mutanen, ga musulmi waɗanda suke suna huta. Misali in sun huta daga gida, ba za su dawo gida ba sai yamma ta yi ko ko sai dare ya yi. Kakan iske da yawa daga cikinsu in ya kasance ma'aikata ne na aikin hannu, ko kuma wasu masu gyaran mota ko da irin haka, kakan gani mai so da yawa, kakan iske an tada sallah a masallaci kuma sun zo sun shiga sallah, kuma alhali ba su rigai suka hudda waɗannan kaya na aiki, kamar ba su yi kaya na sallah daban ba da kayan aikin nasu nan suke zawa su shiga sallo. Ka gani shi ko sallah wuri ne wanda yake da matsayi na musamman. A matsayi mene ne matsayin shi? Shine duk lokacin da muke sallah wato muna gaban Allah tabaraka wa ta'ala, ashe ya kamata mu zo da tsarkinmu. Kai ba ya kamata, ya zama wajibi ne. Wajibi ne akan dukkanin musulmi ya zamanto ya zo a tsarkake zai yi sallah, tsarki na jiki, tsarki na tufafi, kuma wurin da zai sallah ce shi ma tsarkakake. Wannan shi yana daga cikin abubuwa wanda addininmu na musulunci ya karantar da mu a haka. Kenan dan haka mu daina yin sakaki, ko kuma mu daina ɗaukan abun kamar ba komai ba ne. La, yana da muhimmanci kwarai da gaske. Allah ya samu dace. Mala yace li annaha shartun li sihhati salati, wannan tsarkakar da muke magana kanta, mala yace wallahi sharadi ne na amsuwar sallah. Mutum in ya zamanto jikin shi akwai kazanta ko ta kaya ko ta jiki ko ko wurin da ya tsaya zai yi sallah, to ha akwai matsala, ko ya yi sallah na akwai matsala, domin yana daga cikin sharuddan karɓuwar sallah ka yi ta kana mai tsarki, kuma wurin da ka tsaya shi ma tsarkakakken wuri ne. To Allah ya sa mu dace. Abu na gaba sai kuma babi na goma. Ashe babin najasa da muka gama babi na tara ne, yanzu kuma za mu shiga babi na goma, wanda shi ko babi ne mai bayani rankatakaf saman kan abin da ya shahi jinin haila da kuma jinin biki. Gashi nan kamar haka shi ne mala yake cewa wa fihi masa'il, a ƙarƙashin wanga babi kuma akwai mas'aloli masu yawa. Sai mu saurara mu ji yaya ne wanga bayani saman kan jinin haila da kuma jinin biki. Mala yace al-haylu lughatan as-sailan, ma'ana haila a cikin harshen Larabci shine duk wani abu da yake gudanya yake kwarenya yake gudanya haka wa shar'an amma a addinin mu na musulunci ma'ana haila menene shine malaje damun tabi' damu tabi'ati wajibillati shine hutar wani jini wanda ainihin jinin haka ne dabi'ar dan adam ce musamman dabi'ar diyama ce wanda kuma daga halittan ta ne haka ba wani abu bai kashi dabi'a ce kuma halittan diyama ce ne haka shine ma'anar shi a cikin addininmu na musulunci mala ya kara da cewa yakhruju min qa'rir rahim wannan jini yana hutawa ne daga can cikin ma'aifa daga can cikin ma'aifa ta mace fi awqatin ma'luma aw wasu lokuta wanda lokuta ne sanannu ga ita wanda take yin al'ada lokuta ne sanannu hal sihhatil mar'a kuma jini ne yake yana hutawa a lokacin da mace take lahiyar talau ma'ana ba jinin wata cuta ba lahiyar talau yake hutawa min ghairi sababi wulalati kuma ba jini bane wanda yake bi yake hutawa dalilin aihuwa ba na cuta bane ba na aihuwa bane haka ne yake bayan shi mala yace to wan nifasu yanzu kuma menene ma'ana jinin biki shine mala yace damun yakhruju min almar'ati inda alwilada jini ne wanda yake hutawa yake hutoma wa diyama ce bayan ta samu aihuwa yake hutowa to bayan mun ji ma'ana waɗanda jina ne guda biyu ga matsala ta farko wanda za mu fara bayani a kanta mala yace bidayati waqtil haidati wa nihayatu matsala ta farko ita ce wai wanda yaushe ne farkon jinin haila kuma yaushe ne karshen shi yaushe ne farkon shi yaushe ne karshen shi mala yace la haidu fi tamami la haidu qabla tamami 9 sinina ba a haila kahin diyama ce ta cika shekara 9 mafi yawa sai ta cika shekara 9 ake iya samun haila li'annahu lam yasbut fil wujudi mala yace kai yana da wahala a cikin tarihin rayuwar dan adam kaga an samu sabanin haka cewa kahin shekara 9 mace ta fara haila wa kan ruya an Aisha an samu riwaya daga Aisha uwar mummunai Allah ya rada ita take cewa idza balagatil jariyatu 9 sinina fa hiya imra'atu duk diyama ce wadda ta cika shekara 9 to ana iya a kirawo ta mace duk yarinya karama da ta cika shekara 9 to ana iya kiran ta mace wannan hadisi ne daga ummuna Aisha Allah ya radaita wala haita ba'da 50 sanati sunnati sanatin da mu gane da cewa kuma wannan farkon shi kenan farkon jinin haila shi ne aka yi bayani cewa babu ƙasa da shekara 9 mafi yawa haka kuma ƙarshen shi mala yace kuma babu sama da shekara 50 a bisa dukkanin akan mafi yawa abinda yake faruwa mafi yawan shi shine ƙarshen yana zuwa shekara 50 wa qad ruwiya an Aisha akan haka hallau an rawaito hadisi daga ummuna Aisha Allah ya rada ita tana cewa idza balagatil mar'atu 50 sanatan duk lokacin da mace ta kai shekara 50 kharajat min haddil haidi ta huta daga wannan tsari na jinin haila haka Aisha Allah ya rada ita take cewa daga nan kenan mun gano menene farkon yaushe ne farkon jinin haila yaushe ne kuma karshen shi bayan haka sai mas'ala ta biyu wadda take mala yace aqallu muddatil haidi wa aksari nawa ne mafi karancin kwanakan haila, nawa ne kuma mafi yawancin kwanakan haila? To, ga su nan kamar haka. As-sahihu, malai ce a cikin magana mafi inganci, annahu la hadda, babu wata iyaka da za a yanke, li aqallihi, a ce wai mafi karancin shi kai kwana kaza. A yanke kawai a ce mafi karancin shi kwana kaza ga kowace irin mace. A gaskiyar lamari babu wannan haddi. Wala li aksarihi, haka kuma ba za a ce ba kwana kaza, diyar da za a yi ba za ta wuce kwana kaza ba. Ashe mafi yawancin shi ma babu wasu kwanuka da za a iya yankewa a ce kawai bai wuce kwana kaza. Wa innama yarji'u fihi ila al'ada wal 'urf. Malai ya ce musanna cewa in ana so a san haka, to sai dai a koma al'adar mutanen garin, matan garin yaya ne suke a cikin al'adarsu, da kuma cikin ilimin tsakankaninsu yaya ne suke yi. A kan haka malai ya ce al-mas'alatu salisa, mas'ala ta uku kenan. Ghalibul haddi afwan. Yaushe ne a cikin kiyasi wasu kwana nawa ne yake jinin haila ba zai wuce su ba a cikin al'ada? Kwana nawa ne ake iya a kaddara a ce jinin haila ba zai wuce waɗannan kwanakan ba? Misali, ko da ba mu ce ba kwana biyar dai ne, ko a mu kaddara dai a cikin irin estimation. To sai mu gano a nan, malai ya ce wa ghalibuhu sittatun, gaskiya mafi yawa daga cikin mata ka iske wasu kwana shidda ne, au saba'in, ko ku ce maka kwana bakwai, mafi yawansu haka ne, ba dan komai ba. Li kaulihi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, li hamnata bintu jahshi, ga wata baiwar Allah da ake kira hamnata bintu jahshi, annabi ya ce mata tahidi fi ilmillahi sittati ayyam, in kina haila da ikon Allah baya wuce kwana shidda, au saba'atin, ko kuma kwana bakwai, summa ightasili wa salli, in kika kare waɗannan kwanaki, annabi yace to ki yi wanka sai ki koma sallah, 24 yawman, akan haka kenan a kowane wata za ki yi sallah kwanakai 24, afwan, kwanaki 24 za ki yi, au 23 yawman, ko kuma kwanaki 23, kenan in mai shidda ne kwana 24, in mai bakwai ne kwana 23 za ki yi na sallah. Kama yahidu annisa'u, kama yadda mata suke yi mafi yawa, wa yadhurna, kuma a haka in sun gama sai su yi tsarki, limiqati haidin, sun wuce wannan mataki na jinin haila. Kan haka limiqati haidihinna wa tuhurihinna, wannan sune iyakoki na kwanakan haila da kuma yin tsarki da ya kamata ki fahimta a cikin wannan lamari. To, bayan wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar mana da cewa ashe mafi yawan kwanuka da ake tunani ko ake estimate shine ba za su wuce kwana shidda ko kwana bakwai, bayan shi kuma mace sai ta yi wanka kuma ta koma sallah. Al-mas'alatu ar-rabi'a, nan kuma mas'ala ta hudu, muna so mu yi magana kan ma yuhramu bil haidi wan nifasi, wai shi jinin haila ko kuma jinin biki in ya faru, to menene ya haramta kan iya mace ta yi in tana jinin haila ko tana jinin biki? Mala ya ce na farko alwada'u fil farji, ba za a neme ta ba a gabanta, ma'ana mijinta ba zai yi hwani da ita ba a lokacin da take jinin haila. Wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya hana, Allah ya hana cikin Qur'ani wurin da ya ce fatazul nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, idan matanku suna yin jinin haila fata zero na mana ku nisance su in suna jinin haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su mana da niyyar sha'awa kada ku kusance su da niyyar ku neme su hatta yadhurna har sai sun kai matakin da suka yi tsarki tukun sai sun tsarkaka daga jinin haila wannan suratul baqara ne aya ta 222 wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam dangance da haka ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya faɗa cewa hina nazala lokacin da waga aya ta sauka ma'aiki sai ya ce isna'u kulli shay'in amma ku sani ya halatta a gare ku ku yi duk wasu abubuwa da suke sun danganci mu'amala da ku da matanku duk wani abu da za ku yi wanda zai kwantar muku da hankali illan nikah sai dai mu'amala ta aure ita ce ba za a yi ba wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ashe halin da Allah tabaraka wa ta'ala ya na cewa kada ku kusance su wannan ya danganci mu'amala aure kadai abu na biyu wanda yake haramu ne in ana jinin haila shine malai ce at-talaqu saki a saki mace mai aure tana jinin haila ba dan komai ba li qaulihi ta'ala saboda fada Allah ta'ala ce cikin Qur'ani suratul talaq ayata farko wurin da Allah tabaraka ta'ala yake cewa fatalliquhunna li'iddatihinna idan za ku saki matanku ku sake su suna cikin tsarkin su ba suna cikin jini ba ke wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin da ya biyo bayan waga aya na annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ce ma Umar sayyidina Umar Allah ya rada shi lamma talaqa ibnahu lokacin da dan Umar na cikin shi wanda ake ce mai Abdullah bin Umar da ya saki matar shi a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya saki matar shi kuma tana cikin jinin haila afwan shine dan Umar Abdullah bin Umar ya saki matar shi tana jinin haila musaurara menene annabi ya ce murhu falyuraji'uha ya kai Umar aje a umarci wannan yaro ya dawo da matan nan tukun ya dawo da ita ta zamna a gidanta tukun har sai ta yi tsarki ashe dawo da ita da za a yi ba na an tilasa shi bane ya dawo da ita kawai ya ci gaba da rayuwa da ita a'a ana so dai a gwadi ba ya da kyau lokacin da mace take jini kuma a sake ta kuma a ce ta tahi misali ko ko ta huta ita da kanta ta tahi a'a a dawo da ita har ta yi tsarki tukun abu na uku a nan wurin as-salat shi ma yin sallah yana daga cikin abubuwan da suke sun haramta lokacin haila li qaulihi sallallahu alaihi wasallam da wada annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka li fatima ga diyar shi ga fatima afwan bintu ubay abi jahsh iyab abi jahsh wurin da annabi ya ce mata iza aqbalati alhaidati din lokacin da jinin haila ya zo miki fada'i salata ki bar yin sallah in jinin haila ya zo miki ashe nan hadisi hujja ce karara na cewa mace bata yin sallah alhali kuma tana haila abu na hudu as-sawm shi ma azumi mace bata yi lokacin da take haila da kaulihi sallallahu alaihi wasallam hakan ya faru ne dalilin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da ma'aiki yake cewa alaysa ihda kunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli shin wai ku mata ai yana daga cikin tsarin addinin ku idan ɗaya daga cikin ku ta yi jinin haila ya zo mata to shin ai ba ta yi azumi ko ba ta azumi kuma ban ta yi sallah haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ashe cewa sallah da azumi cikin wannan hadisin yana bayyana mana karara cewa ba na mai yin haila ba sai in ta gama haila ta kullum bala a haka kuma matan da annabi yake ma magana a wannan lokaci sai suka ce eh kware ku haka nan ne ma'aikin Allah ashe muna haila ba mu yi sallah kuma ba mu yi azumi sai mu yi tsarki tukun kamar yadda yake in aka yi tsarki na akan su sirama azumi amma kuma ba sirama mi ba sirama sallah sai dai sirama azumi abu na biyar mala ya ce at-tawaf na akan wajibi akan mace wadda take haila ba za ta yi tawafi da ɗakin Allah ba ko da ta je aikin haji ba za ta yi tawafi da ɗakin Allah saboda ba a tawafi da jinin haila liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ma annabi ne da kanshi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi wanda Aisha أمنا عائشة الله يرضى إذا ترويته حديثي لما حادت ونلوك تيدا عائشة تجي وجن تاكين الله كعبا أما حكومتنا حيلا افعلي ما يفعل الحاج سيدة تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيتي متى كنا إيتي دوان أبند الحزي سكي انسنزو أيكي حاج غير الله تطوفي بالبيت أما سيدة bazaki dawafi ba da wannan daki na Allah hatta tatuhuri sai ki hakuri har lokacin da kika yi sarki tukwa amma bazaki dawafi ba abu na shidda wanda yake haramta ga mai haila shine qira'atul qur'an karanta alqur'ani mai girma wa huwa qaulun kaseeru min ahli alilm min as-sahaba wat tabi'in wannan fata ce ta malamai da dama daga cikin hadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗa haka da kuma waɗanda suka biyo bayan sahabbai mutanen malaman da ake ce musu tabi'ai kuma duk an samu wanda suka faɗa haka waman ba'dahum haka kuma da malaman da suke bayan waɗannan duka sun taje akan cewa mace mai haila ba za ta karanta alqur'ani lakin idza ihtajat ila alqira'a amma in ko wani dalili ya zo wani dalili na musamman ka an yahtaji ila muraja'ati misali maccen tana ga akwai tana iya mance qur'anin kafin ta gama haila to tana bukata kwarai ta dan yi tilawa abinda yake kwalwata misali mahfuziha ta yi tilawan abinda ta haddace hatta la yunsa dalilin katta je ta mance aw ta'limil banati fil madaris ko kuma ya zamanto mai hailan nan malima ce mai koyar da karatun alqur'ani a cikin azuzuwa na yara in haka ne shi ma kenan yana daga cikin uzurrukan da suke ba da dama a karanta qur'ani ko ana haila aw qira'ati wurdiha ko kuma tana so ta karanta wani wuridi ne na musamman wanda shi ko sai an karanta surori na qur'ani a cikin misali jaza laha zalika mala yace dukkan waɗannan da muka zana to ya zama halal akan su su waɗannan ba sa cikin hanin da aka yi su suna iya karanta alqur'ani mai girma wa in lam tahtaj wala taqra in kuma babu waɗannan dalilan da muka zana ba ta tsoron ka har da ta tazube ta iya ba malama mai koya bace ajin dalibai ba kuma wani wuridi ta samu na unhwani misali tana so ta karanta shi to babu ɗaya daga ciki to bai kamata ta karanta qur'ani ba ko da ta iya shi amma in ko dalilan da suka samu to ba laifi ba ne tana iya karanta alqur'ani mai girma kama qala bihi ba'd ahli al-ilm mala yace hakan kuma malaman addinin musulunci da dama ne suka wada haka abu na bakwai masul mushafi mai haila ba za ta taba takardar qur'ani takardin shi ba za ta taba da hannunta ba saboda ni qaulihi ta'ala dalilin fadar Allah madaukakin sarki cikin qur'ani wurin da Allah ya ce la yamussuhu illa almutahharuna suratul waqi'ani aya ta 77 Allah wurin da yake cewa ka ga wannan qur'ani la yamussuhu ba a yadda kowa ya taba shi ba illal mutahharuna sai dai masu tsarki daga cikin ku ba a yadda kowa ya taba takardun qur'ani da hannun shi sai dai mutum ya zama to yana mai sarki to kuma zai taba su. Abu na tara ay abu na takwas dukhulul masjidi wal lubs fi shiga masallaci kuma har a jima a cikin shi azamne ko ana zikirin Allah ko ko azamna a cikin masallaci alhali kuma ga mace wadda take mai jinin haila wannan bai dace ba shi ma addinin musulunci yana cikin abubuwan da suke ba daidai bane mace ta yi su liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dalili ko shine hadar ma'aikin Allah mai tsirara mace Allah tabbata gare shi wurin da ma'aiki yake cewa la uhillal masjida li junubi ba na halatta shiga masallaci da zama cikin shi sai ga wanda suke da janaba ga mutum mai janaba bai inganta shiga masallaci ba ya zama anan wurin in ba mu mance ba a cikin karatunmu da ya gabata bangaren tsarki da muka yi bayani saman tsarki mun kawo wannan uzuri da wanda yake cikin balaguro ko kuma wanda ya nemi ruwa ya rasa misali yana iya yi taimama ko ya shiga masallaci ya zama ya shiga masallaci ya yi ibada to in har mutum ne wanda ba dan wucewa ba dan gari ya yi taimama din nan da janaba shi ya shiga ya salla to shi ma ba ba shi dama ba ya zama cikin masallaci ba ya da wannan balala kenan sai dai in ya gama ibada kawai ya fita ya taye shi balantana mai haila ita ko ba za ta shiga masallaci ba har ta zauna a cikin shi wani annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'suhu li Aisha dalili kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi nan na biyu yana cewa dalili afwan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matso da kanshi sai ya tunkari Aisha misali zai kwanta sai ya matso da kanshi wahiya fi hijratiha a dakin na Aisha in zai kwanta sai ya matso da kanshi faturajiluhu wahiya haidu sai ya dora a saman cinyoyinta ya kwanta alhali kuma ya kasance ta kasance ita ko mai haila ce wa huwa hina izin mujawirin bil masjid amma kuma a lokacin nan suna kusa da masallaci wa kazalika yuhramu alal mururi fil masjidi in khafat talwisi kai ya haramta akan mace mai haila ba ma zama cikin shi ba ko da bi za ta yi ta wuce ko ta shiga ta fito in ta ji tsoron dasa jini a cikin masallaci domin bata kar jinin na ya bata masallaci to ya haramta kwata-kwata ta shiga masallaci tsorami ka aje lokacin da take shiga jinin na ya dasu ciki in ya kasance ba ta saye da wani abu da zai kare haka ne fa in aminat talwisahu in kuma ta tabbatar da cewa jinin ba zai taba masallacin ba lam yuhram to babu haramci ta shiga ta huta misali al mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar ma yujibuhu al khair menene haila yake tilasta ma mai yin shi akwai abubuwa da suke na tilas can wurin mun ida abubuwa da suka haramta akan nan ko menene tilashin mai yin haila malai ce na farko yujibul ghusla musan da abu na farko shine wajibcin wanka ga wanda ta gama haila wanka a gare ta wajibi ne a cikin addinin musulunci da kaulihi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan fada ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da'i salata qadr al ayyam allati kunti tahidin fiha ki tsaya yin sallah gurgurdan kwanikan da kika kasance kina yin haila a cikin su ki tsaya yin sallah summa tasili wa salli in kuma hailar ta tsaya to wajibi ki wanka kuma ki ci gaba da yin sallah wannan shine hadisi da yake gwada mana cewa ashe wajibi ne ga wanda ta gama haila ta yi wanka kuma ta ci gaba da ibada abu na gaba shine abu na biyu kenan al-bulugh shine balaga balaga kenan li kaulihi sallallahu alaihi wasallam da wata annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da yake cewa la yaqbalu Allahu salata ha'ibin illa bi khimari Allah tabaraka wa ta'ala baya karbar sallah ga mace wadda take tana haila matsayin ba ta lilibe jikinta ba anan wurin kenan duk wanda ta balaga ya zama wajibi kuma in tai haila to tai wanka tai wanka kuma in za ta yi sallah ta lilibe jikinta waqad awjaba alaiha as-sitr malaiti irin waga wadda ta balaga Allah ya wajabta mata sitr ta jikinta li husulil hayd dalilin kuma shine tahara haila ashe nan tilasta rihe jikinta fadalla ala anna taklif hasala bi ashe wannan shike ne duk macen da ta fara haila to ta kai wurin da an buda mata littafi na lada da kuma na zunubi ashe balagan nan tana sanya yanzu girin haila ya zama kai wanka ya zama wajibi fara girin hailar ta wanka wajibi ne a kanta wa inna ma yasul zalika bil bulugh hakan kuma baya faruwa sai mace ta kai wurin da ta balaga ta fara haila abu na uku al-i'tidalu bihi nan wurin kenan da kuma yin idda ga wadda ta gama idda misali fataqadil idda fi haqqil mutallaqa misali idda tana cika ne ga macen da aka sake ta ko kuma makamancin haka bil haidi ana lissahawa ta ne da hailolin da take yi daga nan ne idda ta take cika liman kanat tahid wanga kuma sai wadda take tana haila liqaulihi ta'ala dalilin haka shine wadda Allah ta'ala cikin qur'ani wurin da Allah ya ce wal mutallaqatu wadannan mata wanda mazansu suka sake su yatarabbasna suna zama ne su yi haila da kansu salasatu quru'i haila wadda take guda uku haila uku take yi kenan bayan shi kuma sai ta yi wanka idda ta tabbata idda ta cika kenan shine malai ce ya'ani salasatu hiyad malai ce mu gane maganar salasatu quru'i haila uku idda shine cika haila da uku sai a lissa daya biyu uku wanda ta yi bayan sakinta to wannan shine iddanta kenan daga nan sai ta yi wanka kuma idda ta tabbata abu na gaba malai ce al-hukmu bi bara'atir rahimi fil i'tidal bil haid nan wurin tambihi ne ko kuma dan jan hankali dangance da hukunci na yaushe ya kamata ko ko nawa zan darama dangance da salloli bayan jinin haila ya yanke in jinin haila ya wanke ya yanke ka hayin hada rana kenan mun sani sai ta yi azhar kuma sai ta yi la'asar kafin rana ta fada in jinin haila ya yanke kafin sallar asuba misali kafin hutawa alfajir to sai ta yi sallar magariba kuma sai ta yi sallar isha'i shine anan bayanin da yazo kenan malai ce ga wani jan hankali idan tahurat al-ha'id aw an-nifasa duk lokacin da mace mai jinin haila ko ko mai jinin biki ta tsarkaka ma'ana haila ta yanke ko jinin bikin ya yanke qabla ghurubi shamsi kai rana ta fada lazimaha an tusalli az-zuhra wal 'asr min hadha al-yawm ya zama wajibi akan ta tunda dai kai rana ta fada ta samu tsarki to wajibi ne akan ta tayi az-zahr da al-'asr na wannan rana sai ta rama su tare wa man tahurat minha qabla tulu'il fajr wanda kuma jinin haila ko biki ya yanke mata kafin hutawa alfajr lazimaha ya zama wajibi akanta an tusalli almaghriba wal isha sai ta yi sallar maghriba da sallar isha na wannan dare wanda jini ya yanke mata la'anna waqt as-salati ath-thaniyati waqtun lis-salati al-ula domin sallah ta biyu bayan ta da jinin ya yanke to shi kuma a irin haka tare ake daukan su tare da sallah ta farko tare ake rama su fi halatil uzri, musamman irin wanga uzrin na yankewa jinin biki, jinin haila ko jinin biki. Tunda dai bayan sallah ta biyu ne, to dama uzri ne yasa ba a yi sallah farkon ba. To yanzu akwai lokacin sallah ta biyu na isha'i yana nan, tunda alfijir bai keto ba tukun. Kenan ita ko magariban ma cikin daren ne take. Kenan tunda ko ta rama ta biyu, to ta farkon ma a rama. Tunda dama alhurma ce aka yi. To tunda ko ya yanke kin dawo sallah, to ibiyun duka su. Shine abin da yake faruwa. Fataghsilu wa tusalli wa li hadisi ummi salama. Hakan ya tabbata dalilin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan baiwa Allah da ake kira Ummu Salama ta rawaito shi. Take cewa kanatun nufasahu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Masu yin jini nabi ki musamman zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, tajrisu 40 yau. Suna yin shi ne kwana 40. Suna yin shi ne kwana 40. Kenan anan wurin sai mas'ala ta bakwai wadda take ita ce ta gaba, fi damil mustahadati, akan bayani ne saman kan jini wanda yake zo ma mata, amma kuma ba na haila bane kuma ba na biki bane. Ma'ana jini ne na daban, ko a kira shi jini na ciwo na cuta, ko ko a kira shi jini na dalilin bacewa wannan tsari na wata, sai a samu wata tangarda sai ya zo kamar ba a lokacin shi ba. To irin wannan jini a lokacin sallah insha Allah jinin haila jina ne na jini wanda yake na cuta, afwan, wanda ba na haila ba kuma ba na biki ba, shine mallai ya ce ana kiran shi da sunan istihada. Menene istihada? Mala ya ce a addinin musulunci shine ake kira da sailanud dami, jini wanda yake gudanya yake hutawa, fi ghairi waqtihi, alhali ba lokacin haila ba, ba kuma lokacin biki ba. Ala sabilin nazifi, wannan ana daukan shi a matsayin kamar jini na ciwo. Min ghairi min irqin, yana hutawa ne daga jijiyoyi, yusamma al-azil, wata jijiya da ake kira da sunan al-azil bangaren mahaifa. Wadamul istihadati, mallai yace amma kaga jinin haila, yukhalifu jinin ciwo wannan jini, yukhalifu damul haid, yana bambanta da jinin haila, fi ahkamihi, wajen hukuncin shi a addinance, wa fi sifatihi, da kuma kamannin shi. Wa huwa irqun yanfajiru, wata jijiya ce wadda take fashewa, fi rahimi, a cikin ma'aifa, sawa'un kana fi awqatil haidi, wannan ya kasance lokutan haila ne ko kuma lokaci wanda yake ba na haila ba, duka ana iya samun shi wannan jini. Wala yamna'us salata, sai dai shi wannan jini baya hana sallah, duk lokacin da ya huto ya kare, to wanke tsarki za a yi kawai a yi sallah. Wala siyam, kun bai hana azumi wannan jini na ciwo. Wala alwata'i, kun bai hana sabuwar aure. Li'annaha fi hukumi tahirati, domin wanda take yin irin wannan jini hukuncinta shine ita mace ce wadda take mai tsarki, ba mace mai haila ba ko mai jinin biki. Wa daliluhu hadisu Fatima bin Abi Jubaysh, dalilin haka kuma hadisi ne wadda wata baiwa Allah da ake kira Fatima ya ko Abi Jubaysh ta rawaito, qalat, take cewa ya Rasulullahi, ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, inni ustahabu, cewa ni dinnan jini yakan zo mini wani lokaci, fala utahhir, afa'ada as-sala, shin wai ina iya in zamna haka kuma in bari yin sallah, alhali ba lokacin haila ba lokacin. Qala, sai ma'aikin Allah ya ce mata, la, ma'ana kadda ki haka, inna zalika irqun, wannan jinin yana zawwa daga wata jijiya ne, walaysa bil haida, amma ba jinin haila bane. Fa iza aqbalatil haidatu, in lokacin da haila ce ta zo, wada is salat, a lokacin kibar sallah. Fa iza adbarat, in kuma haila ta yanke, fafsili anki dam dama wa salli, a lokacin ki wanke jini haila sai ki sallah. Kenan ma'ana shine wanda ko ba haila ba to wannan ba za a daina sallah da jinin shi ba, sai dai ayi tsarki kawai ayi sallah. Fa yajibu alaiha an tatasila, ashe ya zama wajibi akan maccen da take ga irin wannan jini ta wanke, ta yi tsarki, ta yi wanka inda nihayati haidatiha, sai misali ya zama wajibi akan ta ta yi wanka karshen haila wadda aka san ita ce haila. Wa inda istihada, amma in jini na ciwo ne ya zo mata, tafsilu farjaha, ya wadace ta ta wanke gabanta in jinin na ya tsaya. Wa taj'alu fi al-makhraji futnan, kuma tana iya sanya a gabanta wata abduga misali ko kuma makamancin abduga, yamtani ul kharija, wanda yake iya hana wannan jini ya huto har ya gudanya. Wata shiddu alaiha, tana iya sanya ta daure ko kuma ta hana wannan hutawa na wannan jini, ta sanya wani abu da zai hana hutawar shi. Wa yani an zalika al-hafa'iz as-sihhiyya, malai ce akan haka a wanga zamani akwai dubaru kala-kala, akwai ma abubuwa da aka kera na musamman wanda ake amfani da su akan haka. Fi hazal waqt, a lokacin da jinin na yake zuba, ba sai ya zubo ba ke. Summa tatawadda inda dukhuli waqti kulli salati, in kuma ta hana jinin zuba to tilasta yi arwala in lokacin dukkanin sallah ta zo, to sai ta yi arwala ta yi sallah kawai. Malai ce wal mustahadatu laha salasati halati, mai jini wanda yake zubo mata na ciwo iri uku ce, iri uku yake da kwai. Na farko an takuna laha adatun ma'rufa, misali mace ce wanda an san jinin al'adanta da take yi duk wata kwana kaza ne an san su, to irin wannan shine malai ce ya bi an ya takuna muddatul haid ma'rufatin ladaiha qabla al-istihada fa hadhihi tajlisu qadara adata. Irin wannan macen babu wahala cikin lamarinta, tunda dai ta san kwanukan da take yi na haila, to kawai in suka cika kwanukan to sai ta yi tsarki ko da jini bai yanke ba. Sauran nan da yake zawa jini ne wannan na ciwo wanda muke bayani kanshi. Wata da salatu wa siyam, ashe wata in jinin kwanukan hailan nan kwanukan kadai ne za ta daina sallah kuma ta daina azumi. Wata udu ha'idan, a cikin waɗannan kwanukai ana iya kiranta mai haila. Fa idan tahat adataha, in kuma kwanukan al'adanta suka cika, iftasalat, sai ta yi wanka, wa sallat, kuma ta yi sallah, wa addati damul kharij damul istihada, duk kuma jinin da zai biyo bayan wannan sai a ɗauke shi a matsayin jinin istihada ko kuma jini na ciwon nan da muke faɗi. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma ummu habiba akan haka cikin wani hadisin shi yake cewa, in kusi qadara ma kunti tahbisuki haidatuki, in kina ganin jini ki tsaye da sallah da azumi bakin kwanukan da kika saba, kwanukan da kike saba ganin jinin haila, summa iftasil, in kuma sun cika to yi wanka kawai, sai ki tsaye da wancan jini na ciwo ta hanyar sa wani abu da zai tsaida shi wa salli, kuma ki ci gaba da sallah. Haka annabi ya yanke hukunci. Mace kala ta biyu, mai jinin istihada ko kuma jini na ciwo, bayan wadda ta san kwanukanta ita ba matsala kenan, kwanukan za ta yi abinda zai biyo baya kuma sallah da azumi za ta yi. Amma mace ta biyu fa, idza lam takun laha ada, ita ce maccen da wani bi ta yi kwana hudu, wani bi ta yi kwana biyar, wani bi shida na al'ada, ita ba ta san kwanak, ba ta da kwanak kai tsayayyu na al'ada, to ma menene malai ce, lakin damuha mutamayyiz bi ba'dihi yahmilu sifatil haid, anan wurin babban abinda ya kamata ta yi la'akari shine yaushe jinin zai bambanta, domin na haila an san kalan shi ba ɗaya bane da jini wanda yake na wanda ya fito daga jikin ɗan adam haka na yau da gobe. Kenan ta hanyar nan za ta bambanta, in ta ga na al'ada ya yanke kuma wani kala ne ya biyo baya to ta yi tsarki, jinin haila ya yanke, nan wanka za ta yi kuma ta ci gaba da sallah. Ashe akan haka wanda zai biyo baya jini ne na ciwo. Bi an yakuna aswadan, shi dai malai ce jinin haila mafi yawa shi yakan yi baki-baki kaɗa, au sakhinan ko kuma yahi zahi misali, au lahu ra'ihatun ko kuma yana da wani iska daban na musamman. wal baqi amman sauran jina ne ya hamilu siffatul istihada ana daukan shi ne a matsayin kawai jini na cuta ba jini na haila damun ahmar mala yace mafi yawa zaka ganshi jini ja ne ya jawo ba mai duhu ba laysa lahu ra'iha kuma ba ya da wata iska irin na jinin haila fa fi hadhihi alhala taruddu ila al'amal bitamyiz akan haka wannan mata ya zama wajibi a kanta ta dinga aiki da wannan bambancin da yake da kai tsakanin jina nan guda biyu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ma kuma da fada ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da yake cewa fatima binti abi jubaysh din nan wanda muka yi magana dazu idza kana damul haidi fa innahu aswad ya ke fatima in jinin haila ne zaki gane shi yahi baki baki kada fa amsiki anis salati in ko irin shi ne kike gani tare da ke to ba zaki yi sallah ba wa in kana al akhar in kuma wancan gudan ne kike gani fa tawadda wa salli sai ki aulaki sallah fa innahu huwa irqun shine jinin da yake hutawa daga wannan jijiya ta maiwa wanda ba jinin haila ba na karshe mace ta karshe ta kala ta uku ita ko ya za ya take shine mallaye ce illam ta kullaha ada wala sifa tatamayyaz bihal haid ita wagga ita ma bata san kwanikai bata da kwanikai tsayayyu na jinin haila wani bi ya kara wani bi ya rage kuma jinin bata iya bambantawa duka biyu babu ko daya a ciki to yaya za ta yi ga yadda malumai suka ce fa hazihi tajlisu ghalibul haidi sittan aw saba abinda za ta yi shine sai ta zamna mafi yawan kwanikan da aka san mata suna yin haila a cikinsu sune kamar yadda muka faɗa da farko kwana nawa kwana shida ko kuma kwana bakwai in ta yi su to shine aka yi tunanin aka yi zaton cewa waɗannan sune kwanikan haila da anna hazi adatun nisa ghalibun nisa'i domin yin haka shine aka yi sani ga mafi yawan mata haka suke yi wa ma bada hazihi al-ayyam amma abinda zai biyo bayan waɗannan kwanaki mu san da cewa jini ne na cuta ba jinin haila bane kenan in bayan kwana bakwai ko shida to tana iya tsarki kawai in lokacin sallah yayi sai ta yi sallah wata sumu kuma haka azumi shi ma sai ta yi azumi wa liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma hadisin annabi ya tabbata kan shi li hamnatu binti jahshin hamnatu binti jahshin ce annabi yake cewa innama hiya ragdatun min ash-shaytan wannan jinin da yake zo miki bayan shida ko bakwai wani jini ne wanda yake ba na dabi'a yadda aka saba ba wani jini ne daban fahidi sittati ayyami in kuma haka ne to ki lissafa kwana shida ko ku ki lissafa kwana bakwai summa iktasili bayan su ki wanka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azumi fa'izastanfa'ati fasalli wa sumi fa inna zalika yujzi'uki in kuma kin iya haka ki lissafa shida ko bakwai ki yi tsarki ki ci gaba da sallah bayan su to haka nan din ya hiye miki ga addininki wa ma'ana to shine nan wurin muka zo karshen wanga babi na haila jinin haila da kuma jinin biki.